أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da darasin mu na wannan littafi mai albarka, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha, na shehu malami Muhammad Nasiruddin Albani, ubangiji ta Allah ya ji kashi da rahama. Malam, duk wata gaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar a cikin sallah bai gushe ba sai da ya bayyana mana. Yanzu darasin mu na baya mun tsaya a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wata sallah ta musamman wanda sahabbai ba su saba ganin yayi wannan sallah ba. Wani sahabi da ake kira shi Khabbab ya tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi la ka sallaita lailatan salatan ma ra'aytuka sallaita nahawha. Mun ga a wannan daren kai irin wata sallah da bamu taba ganin kai irin ta ba. Manzon Allah ya ce saurara ka ji, kai dai bari, kamar kace ajal, kai dai bari, inna ha salatan ragbatan wa rahaba. Ai, wata irin sallah ce nayi wanda ta tattare da abubuwa guda biyu: kwaɗayin samun wani abu da nake da shi a wajen Allah, da kuma tsoron wani abu da nake jin tsoro a wajen Allah. Shine yace ya tambayi ababe guda uku a wajen Allah subhanahu wataala, an bashi biyun, ɗaya ba a bashi ba. Me da me aka bashi? Abu na harko yace ya tambayi Allah subhanahu wataala, kada a halakar al'ummarsa da yunwa, shine bi sana. Wada ruba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin manzon Allah har yanzu ba a taba dora mata bala'in yunwa da zata kai ana mutuwa ba, sai dai in waɗansu daga cikinsu sun yi rowa. In an rasa a wani waje, to a wani waje akwai. Tun zamanin da ana suguri da raguma da jakuna, balle a yanzu da ake loda hamshaken bato da manyan motoci da muke da su, da jiragen sama na kai agajin gaugawa, mukalli kwanaki cana cana a jiragen sama da ya tazo take jefowa 'yan Falasdina abinci. Kenan sai in wasu sun hana, kamar yadda Yahuda suka hana a kai taimako zuwa ga Falasdino, amma ba za a yi al'umma manzo Allah ta mutu da yunwa ba. Annabi ya yi roƙo kuma wani abashi, da kaga al'ummar annabi na mutuwa da yunwa, to waɗansu daga cikinsu ne suka hana abincin. Ina abin da ke faruwa a Falasdino ba wai don babu abincin ba. Abu na biyu, ya tambayi Ubangiji subhanahu wataala akan ya bashi menene na biyu: kar ya baiwa makiya galaba akan muminai. Duk inda kaga tsakanin kafirai da musulmi ana yaƙi, idan kaga an ci galaba akan musulmin ɗaya biyu, ko ba musulmin kirki bane, ko kuma da ɗan gari aka ci gari, an samu waɗansu daga cikinsu an yi amfani da su. Amma arne dan arnancinsa, duk yanda yake da makamai da sojoji, ba zai iya tunkara al'ummar musulmi, al'ummar manzo Allah ba kuma ya ci nasara a kanta. Sai dai abin da ba a rasa ba na jarrabawa: watulkal ayyamu nadawulha bainan nas waliyalam Allah alladhina amanu minkum wattakaza minkum shuhada. Allah ya ce ranai kun da ba da nasara, muna dan tattauna tsakanin mutane, tsakanin kafirai da musulmi, dan a san waɗanda suke da imanin gaske a cikinku, kuma a samu wanda za su yi shahada, dan a samu shahidai kawai dan lokaci. Wannan Allah ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku da ba a bashi ba shine kar a sanya adawa ko gaba ko yaƙe-yaƙe a tsakanin al'ummar musulmin, wanda aka ce kuma wannan kusa da haƙura. Allah shi ya san wata hikima ce ya ɓoye a nan wurin, sai dai haƙuri wannan, kuma abin da ke faruwa kenan wanda ya galibi al'umma yau. Shi kenan, za mu ci gaba. Wa qama laylatan bi ayatin yaraddudha hatta asbaha. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tsaya tsayin daka yana sallah cikin dare da aya daya aya daya ce yake maimaitawa kine mana yuraddudha ita kadai yake karantawa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal adhidul hakim ita kadai yake maimaitawa yiratudu a ta aso har sai dai asuba ta yi wannan ayat yana karanta ta biha yarka da yata yake ruku wa biha yasjudu da yata yake sujada wa biha yad'u da yata yake addu'a yayi ta a gurin ruku yayi ta a gurin sujada yayi ta a gurin addu'a ko ina ta kada yake yi falamma asbaha yayin da gari ya waye ko asuba ta yi قال له ابو ذر غفار رضي الله تعالى عنه يسي يا رسول الله يا مايكين الله ما زلت تقرا هذه الايه حتى اصبحت بك غشي ba wannan ayar kana ta maimaita ta har sai da asuba tai in tu azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan aya a sura ta wala annabi ne ya tabe mai ya karanta wannan aya Allah ya maimaita ta Qur'ani annabi Isa alaihi salam aiwa kuma ranar tashin alkiyama hallo annabi Isa zai kare kanshi da wadansu bayanai kuma ya cika da wannan aya Allah zai sa a kira annabi Isa gaban jama'a ya ce mishi a ta kuta lan nas tattakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah yanzu ya Isa kai da ma'aifiyarka kai ne kace a rike ku abin bauta ba ni ba haula wala quwwata illa billah an ce wannan magana za ta yi nauyi wa annabi Isa hankalinsa zai tashi da wannan tuhuma da Allah zai masa bayan Allah ya san abin da ya faru ta subhanaka ma yakun li ana qula ma laysa li bihak sarki ya tabbata gare ka ya Allah ai bai dace da ni in faɗa abin da bani da haƙƙi a kansa ba in kuntu qultuhu faqad alimta in ma na fadi Allah dai kai ka sani ha in dai na fada kai ka sani ta'ala ma fi nafsi wala ahlu ma fi nafsi Allah kai ka san abin da ke cikin rayuwata abin da ke cikin raina wanda ban ma furta ba amma ni ba san abin da ke cikin zatin kai ya ubangiji wa anta allamul ghuyub dan kai ne masanin abin da yake boye wanda ba bayyana ba sai lokacin zai ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ba abinda na faɗa wa innan mutanen bani isra'ila face abinda ka umarnin da shi anni budullahi rabbi wa rabbu na ce musu ku bauta ma Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku ba ni ba kuma Allah kai mai shaida ne a lokacin da nake cikin su yayin da ya kashe ni anta rakiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid da ka amsa rayuwa ta kuma kai ka sa ido akan abin da suka yi kai ne wanda akan komai kana da ilimi kana da sani kana da shaida da ka sai ce in tu'azibuhum fa innahum ibadak wannan dai bayinka ne in kawo su azaba ma bayinka ne wa in taghfir lahum in ku ka yaye musu ma Allah daman kai mabwayi ne kuma mai hikima cikin sha'aninka wannan ayat ta annabi Isa da yake neman rangume wa bayinsa bayin Allah kenan wanda suke zamani da shi ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora wa akan al'ummarsa ya kwana yana karanta ta yana in tu'azibuhum Allah idan ka musu azaba fa innahum ibaduk bayinka ne wa in taghfir lahum idan kuma ka gafarta musu ma fa innaka antal azizul hakim Allah kai mabwayi ne mai hikima cikin sha'aninka Manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u da ita yayi sujada da ita yayi addu'a da ita yayi da aka waye gari falamma asbaha qalahu abu zarri radiyallahu anhu gari na wayewa abu zarri yace ya manzon Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma zilta taqra hadhihi al-ayata hatta asbahata baka gushe ba kana karanta aya daya tallin tal har sai da asuba ta yi tarka'u biha wa tasjudu biha wa tad'u biha kai ruku'u da ita kai sujada da ita kai addu'a da ita wa kada allamaka allahul qur'ana kulluhu kai kuma Allah ya horo maka qur'ani duka kai da kake da Qur'ani duka kuma ka kwana kana karanta aya da ya Rasulullah Abu Zarra Gifari yace law fa'ala hadha ba'duna lawadina alaihi da ace wani ne a cikin mu yana da Qur'ani yayi haka wallahi da mun gale kunsa mana lawadina alaihi da mun ga kuskuren shi ko da mun gan shi da mun ji daddar game da shi amma kai da kanka ne me abun ne qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni sa'atu rabbi azza wa jalla shafa'atan li ummati ya aba Abu Zar ni a wannan ayat da kaga ina ta maimaitawa ina roƙar ubangiji na ne mai girma dauka ceto wa al'ummata ko fada nihi kuma an bani shi wayna ilatin insha Allahu tabbas ne ce tan manzon Allah in Allah ya so amma liman la yushriku billahi shay'a annabi yace sai ga mutumin da ya mutu baya ma Allah shirka kenan duk wanda ya mutu yana wa shirka yana Allah shirka amma tan fa ohun shafa'atu shafi ce tan ma to baya amfanin sa ce tan manzon Allah tabbana shine malamai suka ce ashe akwai addu'a addu'ail ibada akwai du'a al-mas'ala addu'a ibada kawai ka rike karanta abin kana tsarkake Allah kana girmama Allah kana kambama shi in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfirullahu fa innaka antal al-azizu kuma al-hakim wani ba kirari bane to malamai suka ce wace tai da ka rika ce Allah ba rika da ka rika maimaita addu'al kawai malamai suka ce ka rika maimaita addu'al ibada ya kuma ka rika addu'al masala yayi ka ce Allah ba rika da dan shi Allah ya sa abu da kake so shi Allah ya fi ka sanin abu da kake so kanana ce da wasu sunayensu masu tsarki wallahi al-asma'ul husna fad'u biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roke shi da su irin su al-azizu al-hakim al-wahhab ar-razzaq to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na roki ubangiji na mai girma da waka a cikin wannan abin da kaga an yi a wannan dare na kwana ana sallah kwana ana maimaita aya guda ceto kuma an bani shi tabbas yana nan ya samu ranar tashin alkiyama zai shafi duk wanda ya mutu musulmi bai shirka ga Allah Allah ka samu daga cikin su wallahi yan uwa duk yadda mutum zai ya kai shirka ga Allah ko mun kankanta ta duk abin da yake da alaka da shirka ka bar shi kada ka yi shi babban hatsari ne wa qala lahu rajulun sai wani mutum yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li jaran yaqumul layli kaga da ya sa ido ko ina da wani makwabci na yana sallar dare wala yaqra'u illa qul huwallahu ahad karatun da yake kadai ba abin da yake karanta sai qul huwallahu ahad yuraddudha yana maimaita ta ita kadai la yazidu alaiha baya kara komai akanta ka annahu mi yakalluha labarin da yake bara shi kaman ya kaskantar da qul huwallahu ne yana ga tayi kadai kai labarin da yake bara kaman ya karamta da ita فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي منزن الله في رضا امنت الله تبارك وتعالى غير شيء والذي نفسي بيده نارن سي ده وند لنفاشي ناكي حنسا واكينا يسي انها لا تعدل ثلث القران ita wannan qul huwallahu kadai in ka karanta ta tana daidai da kashi daya cikin ukun qur'ani shi yana ganin kankantarta ashe darajarta da falalarta ita kadai tana daidai da surusul qur'an Allah ya kammala lawali wani malami ne a nan garin ya rasu abunan tafsirin shi wani sai yake cewa wai Allah ga ta mala ina tambaya to yanzu idan aka ba ka sanar san dan tsubu ne ko ba ka baka sabkal qur'ani tunda an ce qul huwallahu surusul qur'an ce in karanta ta uku yayi tunda an ce tana kama sai ce eh kai yanzu idan aka ganka ai a ce kai kama da ubanka ko yace eh to abin da za a yi da ubanka an yi da kai yayi sai shiru yace eh magana yace a yace to shikenan eh mana kaga ya ba shi asare ne shi ko eh mana shi yana ga izgili ne yayi eh mana kaga yace kai kama da ubanka amma dai take zaman babanka aka ne aka same ka kai ba kai ba ba kai ba Eh mana to mazala ya yinu na min faralar qul huwallahu dinnan ashe ya halatta mutun ya kwana yana zafila da aya daya yayi ta maimaita ko kuma da sura daya duk malai yana karantar da mu abin da ya tabbata ne cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka rika yin ibada cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali cikin kasan da wa kake koyi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka rika samun dandano a ibada da kasan wa kake koyi da shi yanzu sai salatul wutr sallar wutri kana sallallahu alaihi wasallam ya karo fi rak'atul ula sabbihi ismi rabbikal a'la idan yazo sallar wutri a rak'ar farko yakan karanta sabbihi ismi rabbikal a'la sura mai lamba nawa 88 mai aya 19 wa fi saniya idan yazo rak'a ta biyu yana karanta qul ya ayyuhal kafirun sura mai lamba 109 mai ayoyi guda 6 wa fi salisa idan yazo rak'a ta uku yana karanta qul huwallahu ahad sura mai lamba 112 mai ayoyi guda 3 wa kana yadifu ilaiha ahyana wani lokacin yakan karawa a rak'a ta uku bayan qul huwallahu ahad kin sai ya kara sura mai lamba 113 da mai 114 shine qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas dai tana da aya 6 dai tana guda 5 sallallahu alaihi wasallam wa maratan wani lokaci kuma an ji shi qara'a fi rak'atul wutri a rak'a sallal wutri ya karanta bi mai ta aya aya guda 100 min nisa na cikin suratul nisa sura mai lamba ta 4 mai aya 176 wa amma rak'ata ne ba'dal wutri amma rakawai guda 2 wanda ake yin su bayan wutri fa kana ya karawa fihi ma annabi yana karanta a cikin su kai sunna manzo Allah tana da yawa fa wasu rak'a ne guda 2 bayan wutri ba su bane sunna ta tabbata in kai wutri ka tashi ka sala rak'a wa lokacin manzo Allah yana haka kana ce akwai hadisin da manzo Allah ya ce wani ke sanya wutirin ke zama shine karshen sallar ka ta dare ko amma ai akwai hadisin kuma da manzo Allah ya ce Abu Zar in zai iya kai ya kwanta barci sai yayi me ya shafa da wutiri to shi wai zama karshen sallar da dare ashe akwai rak'a biyu da ake yi bayan wutiri su ba sun tabbata a cikin sunna in ba ka da wata sunna ba za ka je ta ba har ka mutu wallahi yadda ka zo kai bige bigen ka kawai ka koma dole sai da karatu kuma da jin wazi wani abin ba za ka ji shi ba sai a sa littafi daga bango zuwa ina zuwa bango shi sai yake da muhimmancin kowa ya zuwa da nashi yana lekawa ya fi muhimmancin gaskiya eh laysa al-khabru kal-ma'ina a baka labarin abu bai kai abin da ka gani shi ba kai yi da musu gashi ka ji labari kuma ka gani yau mi manzo Allah yake karanta a rak'ata da ibadul wutr fa kana ya karau fihi ma yana karantawa a cikin su suratul zilzal shine idza zulzilatil ard ita sura mai lamba 99 mai ayoyi guda 8 yana karanta a rak'ata biyu qul ya ayyuhal kafirun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai salatul juma'a sallar juma'a kana sallallahu alaihi wa sallam ya karau ahyadan fi rak'atil ula bi suratul juma'a wani lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yakan karanta bayan Fatiha ya karanta suratul juma'a sura mai lamba 72 mai aya guda 11 wa bil ukra a rak'a ta biyu tunda biyu ake da mako yana karanta suratul munafiqun idza ja'akal munafiquna sura mai lamba 63 mai aya guda 11 wa taratan ya karau badala ha go lokacin yakan karanta ba su ba canjin su kowace ma kenan irin su hal ataka hadisul ghashiya sura mai lamba 77 mai aya 26 wa hayalan ya karau fil ula wani lokacin yakan karanta a rak'a alfarko sabbihi ismi rabbikal a'la a rak'a alfarko ta juma'a sallar juma'a ita sura mai lamba 87 mai aya 19 wa fi saniya a rak'a ta biyu yakan karanta hal ataka hadisul ghashiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalkumance malam yace badal kuma wadansu wanda ba su ba irin suratul qaf kamar yanda yake ji hudu ba da ita kuma yake karanta ta halal wata mata ba ta tabbata har ce suratul qaf ba illa bakin manzo Allah da yake hudu ba da ita wata lokaci ya karanta ta asalla ita hudu ba ake amma har ta hada shi a ga wannan ayata shi mazan ma da ko ayi mazan ma da da salatul idayn yanzu zamu koma mi manzo Allah yake karantawa a salar idi na ba wace ce karamar sallah da babbar sallah ko sidin azumi da iri na layya kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u ayatan fil ula sabbi ismi rabbikal a'la manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta wani lokacin a sallar idi a rak'ar farko sabbi ismi rabbikal a'la wa fil ukhra atabi kuma sai karanta har ataka hadithul ghashiya wa ayatan yaqra'u bima biqaf wal qur'an al majid wani lokacin yana karanta suratul qaf sura mai lamba 51 mai aya 45 yana karanta iktarabatus sa'a wan shaqal qamar ko sura mai lamba 54 wanda take da aya 55 abinda ba zai kawo kenan dangane da surar da manzo Allah yake karantawa a sallar idi biyu sai salatul janaza sallar janaza dan makka da wata sunna daban a sunnatu ay yaqra fiha bi fatihatul kitabi wa sura sunna a cikin sallar jana'iza ka karanta fatiha da kuma sura ashe ana karanta sura eh mana sai dai wa yaqafat fiha makhafatatan ba'da takbiratul ula yakan boye su boyewa baya bayyana ba ya karanta fatiha ya karanta sura a gurin zamanin kawai fatiha kadai ake karanta a gurin malaman gargajiya ta suke fatiha ba a karanta annabi yana karanta sura yana karanta fatiha ya karanta sura a sallar jana'iza bayan kabbara ta farko yakan boye karatun baya bayyana shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun fahimci wannan abinda ba lan kawai ya kawo kenan sai tartilul qira'ati wa tahsinu sauti biha jeranta karatu dakin dakin da zaka ka murya dan karanta qur'ani shi qur'ani ana so ka zaka ka murya sosai kuma ba so kullun ka dawo ma aro ka rika yin taka wanda Allah ya baka kowanne da ke gani yana tafiya yana karanta alqur'ani akwai irin murya da Allah ya bashi idan kace ka bar taka ko koi wato taka fa Allah ya maka baiwa a bangaren taka ka tsaya kai taka yawwa wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah ta'ala yartilul qur'ana tartilan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda Allah ya umarce shi a cikin alqur'ani mai girma yana karanta alqur'ani daki daki shine ma'ana tartila la hazza wala ajjala baya nawa kwarai kun bi gaugawa an gane bal qira'atan mufassaratan harfan harfan karatun annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce fassara yake ma inda kana jin larabci zaka ji harafi harafi kaman yana maka tafsiri in yana karatu gaga wasu ma da Allah ya hore musu qur'anin ga zakin murya ga iya karanta zaka dakin dakin kaman suna fassara ma inda kana jin larabci hatta kana yartulu suratan hatta takuna atwala min atwala minha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jera karatun wata sura har ka ji kaman ta ƙara tsawo sama da wanda tafi ta tsawo an gane zai ya karanta wata sura ka ji tsawanta yafi wata ma wanda tafi ta tsawo inda ka za karanta irin yanda yake karanta qur'anin daki daki sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqul ya kasance yana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu sahibul qur'an annabi yace za a gayawa wanda yake mai haddal qur'ani ranar kiyama iqra'a warattaki warattil kama kunta tartilu fi fid dunya idan aje shiga aljanna za a ce ma da cin alqur'ani ka karanta ka hau karanta dakin dakin kamar yadda kake karantawa a duniya fa inna manzilaka inda akira ayatin taqra'uha bakin kololu wajar jaka aljanna to bakin gwargwadon ayoyin da ka haddace kake karanta su ashe duk wanda ya fi ka qur'ani idan kun shiga aljanna a matsayin ka na shi ba daya bane shi yana can sama kai kana can kasa in kuma tsakanin ka da shi har dal kadan ne to kuna can da can ila ara da zan kai juna amma duk wanda ya fi ka qur'ani to in kuka shiga aljanna in ba sa ba fa to ya fi ka matsayi ko kuma hawa hawa kololuwa kuma wani kuma za a ga aljannar shi ta fita wani kayan alatu saboda yawan ayyukan alheri an ce wanda ya kaza an gina mashi gidan aljanna, wanda yake za a shimka mishi wata tashi aljanna, to kai yayi wani abun kai baka yi ba, kai ga aljannan zai dai kun babu abubuwa, babu ko ba irin wannan babun ta duniya bace, eh mana ba irin wannan ta duniya bace babun kuma
dai aka ce
babu, kai ga dai lillahi da hike da gaskiya, gare dai a ce ka tawe, gare dai a ce ka cika ko yawa, dan da ka ce la haula wala quwwata illa billah, kaga an gina an dasa maka ko wata itaciya ko ka ce subhanallahi, to wani baya yi galduna tashi heli kawai, eh mana, amma idan kina yawaita waɗannan ayyukan na alkhairi kana yawaita su, to aljannaka sai ka ta cika ko ina harka ne kawai, eh haka kenan mu dage aljanna ba ta rago bace fa, ina rago ina aljanna, alayhi salatullahi ghaliya wa in salatullahi aljanna, kadara Allah ta dagare ta, kadara Allah ita ce aljanna, Allah ka samu aljanna da rahmanka. Wa kana yamuddu qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam inda huruful mad, annabi yana jan karatu a inda ya tarra harafi na ja, fa yamuddu bismillahir rahmanir rahim, Allah kinan kaga akwai ja idan yazo na ja, wa yamuddu rahman ar rahman kinan yana ja, wa yamuddu rahim bismillahir rahmanir rahim idan yazo wadannan guraye na ja duke yana ja, kaman nazid musali mallan yake bada misalai irin harufan da suke da ja, ko mun kankanta ja manzon Allah yake zo karatu bai tsallake shi sai ya yi ja a gurin, kai ma ka kiyaye in ka zo inda harafi na madda ma'ana na jan karatu a cikin sallah ka ja, wa misali ya da misalai irin wannan, wa kana yaqifu ala ru'usil aya kama sabaka bayanuhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo karshen aya tsaiwa yake baya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yakan a annabi haka ne daki daki yake alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yana tsayawa daki daki a ƙarshen kowace aya manzala yake tsaya ya lumu wasa, daga kenan duk wanda ya tashi karatu sallah shi ma ya rike hakan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, yana tsayawa ƙarshen kowace aya bai gamawa, ya gama wannan aya da wacce bai gamawa, wa kana ahyanan yurji sautahu kama fa'ala yawm al-fath makkah wa huwa ala naqatihi yaqra'u sawt al-fath, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tarji'in sauti kama yadda ya karanta surat al-fath ranar da aka fatahul makkah, yana kan taguwa yana karanta yana rera qur'ani sura mai namba 48 mai ayu guda nawa 29 qira'atu layyina, kuma za yayi qira'a da suke mai tafshi wato mai dadi, wa kana haka abdullahi ibn magafal tarjihi hakaza, abdullahi ibn magafal ya hikaya ya yi hikaya ma ya la yaka labari irin da manzo Allah yake tarjiin karatun shi daki daki ay ya kawo alifin guda biyu kenan irin yanda yake jan karatun dakin daki inda a sai ya ja kaman yanda zaka ji a haka man su uku har alif guda uku kenan, kenan yana harka wanda take salasa harkat sallallahu alaihi wasallam, wa kana ya'muru bi tahsini sauti bil qur'an, mazala yana umarni a kyautata karatu wajen karanta alqur'ani, ana son mutum ya karanta alqur'ani da kyakkyawan sauti da kyakkyawan murya, ba abin da aka so kai ka rera shi kaman qur'ani, amma addu'a an karera ta bid'a ce, wanda zai ci ake a maka ko a maka aka yi bidiya ce, in wanzu alaƙa ana amin liman yana rerawa kowa ya yi bidiya yi ba a rera wani abu, ba a yarda a rera wani abu ba in ba ƙur'ani ba, bai kula yake cewa zainul ƙur'ani biya suwatikun, ku ƙawata alƙur'ani da sautinku ma'ana da muryarku, ƙur'ani ana so ka ƙara mai kwalliya da kyau ta hanyar zaƙin murya idan Allah ya hore ma, fa inna sautul hasan yadhillu qur'ani hasana, dan sauti mai kyau murya mai kyau tana kara qur'ani kyau, ba haka bane, wani wai karanta qur'ani dole sai ka ce saboda dadin ka gani, wani kuma yana karanta haka kamar ana fusgar hajjinka inda ka san qur'ani, irin yanda ke karsa shaka irin karatu irin na gardawa, ba za ka ana jan qur'ani yanda aka ga dama to sauti mai kyau yana kara qur'ani kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawata alqur'ani mi da muryarku mai kyau wannan shine abin da ya dace duk mai karatun alqur'ani ya kokarin kwatantawa kyautata murya wa yaquluna ta inna man asana an-nas sautan bil qur'an wanda yafi kyautata karatun alqur'ani a cikin ku alladhi idha sami'tuhu yaqra'u hasabtumuhu yakshalla wanda da ka ji karatun shi kai kanka zaka rika tsammanin wannan mutum yana tsoron Allah irin yadda zaka ji karatun shi ya akudul qalbi yana kama zuciyarka wanda yafi kowa kyautata alqur'ani wanda da ka ji karatun shi zaka sa rai wannan mutum yana tsoron Allah bai karantawa da alfahari ko da garaje ko da wani abu daban wa kana yamuru bi taganna bil qur'an annabi yana umarni a rika gunna wajen karatun alqur'ani yare ne ake gunna ina zara mumi misali da Hausa a sauti ya fito a haji barakallahu fiku fa yaqulu ya ta ta'allimu alkitab Allah wa ta'ahaduhu waqtanuhu wa taganna bihi ku koyi littafin Allah ku haddace shi mana ku tantance ko ku tsabtace karatunsa kuma ku rika yin gunna fa wallazi nafsi biyadihi mazalata na rantsa da wanda lumfashi nake hannunsa lahu ashadu tafallatan min al-makhadi bil aqal shi qur'ani ya fi kubucewa sama da yadda taguwa take cirewa daga igiya kenan idan ba ku tanade shi ba kun kula da shi wanda ran zaka shawa ka ji babu kawai ka karanta ka ji shiru ya karka sosar kai ya bace yadda ka san in ka saura kuma he kai jigo ka sa igiya ka tsare shi in kana so tsaya ko ka zama kai mutum ya sayo ta ba kawai ya zo sake ta kan titi ya ce akumi na so sabo ga cinan kawai ya sake shi shikenan goban gida ne mashi zai ganshi ai zai jigo ne ya daure yawa to shi qur'ani ya yi saurin bacewa sama da kaso dabba ka sake ta haka dan haka a rika bibiyar shi shi gwanin shi wanda yake yin shi kullum shi ne gwanin qur'ani duk alaka ka da alqur'ani to rika yin shi kullum in ba haka wata ranka shawa ka ji babu shi ya yi shi mutum babbar matsala kuma ka haddace wani abu da qur'ani kuma ya kunce ba ba karamar asara ba ne wallahi wa yaqulu yana ta laysa minna man lam yataganna bil qur'an duk wanda bai gunna da al qur'ani manzala ta bai tar da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne imamu abu dauda da imamu hakim da imamu zahabi duk sun zo da shi kuma sun inganta shi wa yaqulu yana cewa ma adina allah li shay'in ma azina wa fi lafzin ka azinahu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sauti wa fi lafzin husn tarnim yataganna bil qur'an yajharu bihi ubangiji ta'ala ma adina allah li shay'in bai taba sauraron wani abu ba daga cikin abin da yake saurara kamar sauraron da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yanda yake kyautata sautin shi kasa manzo Allah ya bi kowa iya kira wani sahabi yace da ji manzo Allah ya karanta sautin tine a wata sallah ta isha'i ban taba jin zakin murya irin wannan ba ta ina ba mun mun kasance tare da shi a lokacin da haka ya taganda bil qur'an yana gunnar alqur'ani yana bayyana shi sallallahu alaihi wa sallam وقال لابي موسى الاشعري رضي الله عنه منزا الله يدا وچوا da dare yabi jikin gidan Abu Musa al-Ash'ari yaje shi yana karanta alqur'ani ya labe ya saurare shi da kyau saboda Allah ya kore mai zakin qira'a amma kuma ya iya ko in baka iya ba ina zakin murya zai wuce kana ja yana janka dole sai ka iya shine da yazo sai manzo Allah ya ce laura aitani wa ana astamu li qira'atika bariha da ka ganni ya Abu Musa ina sauraren qira'a ka jiya ko dazu da ka ganni yanda na labe ina sauraren ka kana karatun qur'ani yace laqad utita muzmara lalle an hore maka murya min mazamura ali dauda irin muryal iyalan annabi dauda malamai suka ce abin nufi an hore maka zakin murya irin zakin muryal annabi dauda annabi da idan yana karatu tsuntsaye taruwa suke har duwatsu suke taruwa duwatsu ba dutsi zai gangaro zo gurin saboda zakin murya annabi da yana karatu to manzo Allah ya ce abi musul ashari an hore muka zakin murya irin zakin murya annabi da alaihi salam walamin suka tadi naka da an ka ali kenan ana jin wannan mutum ni sa annabi Allah ta'ala kita wa ali ibrahim wa ali imran wa ali ibrahim sauran su dai ko wayo bin kiyamati adkilu ala fir'auna ashadul azab za shiga da fir'auna aga ali aka ce amma da shi yake to shi sa ta laqad utita mizmaran min mazamir ali dauda lalle an hore maka zakin murya daga irin zakin murya da aka bawa annabin Allah dauda alayhi salam daga ga lokacin da jiya na labe ina sauraron ka kai dinnan Allah ya hore maka zakin murya irin yanda aka baiwa annabi dauda zakin murya فقال ابو موسى سيشبه موسى تمي لو علمت مكانك اندى ناسمك كنا دنكنا سراري لحبرت لك تحبيرا دراكار ريرا بكشي ريرا با سما دا يدكي سما دا ياي اياكو انبه اياوا يابد وانا سما دا ياكرا تقرآن ياي اياكو ميرا تيش هر ما منزل الله زي وچي يسورا يسعي يكي سورارش sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah Allah ya kara musu aminci Allah ya kara musu rahama Allah ya kara yarda su wallahi ba sa wasa da alqur'ani kuma tumutumin daga baya wasa da alqur'ani to ka sa ido zaka yayi cikawa cikawa wannan bawan Allah da su fara nan shaka abdullahi muhammad aka ba wallahi ni dai bulagurin su ban taba ganin mutumin da bai rabu da karatun qur'ani kamar shi shi kowanne lokaci yana karatun alqur'ani musamman a bulagurin wannan har yau ne ban ga mutumin da na taba gani a bulaguro dai kowanne lokaci shi karatun Qur'ani yake a cikin tafiyar da namu ta da kamar shi ka kwaya ya kasance mutumin da ya mutu yana sallah yana tahiyya a kasa ana kiyon tamin zato ko to kaga yanda Qur'ani yake in dai kai riko da shi wallahi kaga mutum nasara a duniyar nan ba wanda ya sai takaka ba wanda ya sai ga baya ka inda ka rubuta alqur'ani he dai a sallah kamar da malamin hudu nan duk wanda ya ga banka a sallah ko ai ga baka ce da shi ko yawa Allah sabi rubuta alqur'ani yanzu sai alfatahu an al-imam idan limami yayi mantuwa za iya tada mushi liman yana jan musalla sai ya bace to za iya tada mushi shi dai tada wata da sharadi shi yasa aka ce saitin liman kamata a sanya waɗanda suke ulul ilmi wa duha mutanen da suke da karatu ko waɗanda suke da hankali masu nutsuwa in kun saba da daman shi yana sallah hankalin shi a wani guri ina ran shi da abin da liman yayi ko ba haka ba zama ana sallama shi ga wune na tsaye kawai in an duka ya duka a tashi ya tashi to a samu masu nutsuwa kun wanda suke da karatu ya zama su ne a bayan liman shine annabi yake liyalin liman kuma ulul ilmi wa nuha a wani hadisin ulul ahlam ko wanda suka balaga ko waɗanda suke masu ilimi masu kuma hankali su ne kamata su tsaya saiti na inji annabi sallallahu alaihi saitin liman ba kowa ya kamata ya tsaya ba kamar mutum uku zuwa biyar kamata a samu wanda suke da karatu wanda duk inda liman ya karanta ana kyautata ta insha Allah koda ya saki za su dawo da shi koda ya ɓace ha za su tuna mishi in yana musu tuna za su tuna amma an yi shiru a jirgin yana nema a tuna mai kuma kuma shiru kaga ai bai yi ba daga ga wannan sunna ce wanda ba ma kiyaye ta galibi to alfatawa an al-imam ba da fatawa ga liman ma na tada wa liman karatu idan ana cikin sallah shi qur'an da kake gani kamar da alfaza ne fada kitabun nurun azimun ajiz khalqi kulluhu littafi ne mai haske mai girma ya gagari kowa har tare daga cikin liman maka yana da kosu da sunan sai da ya kama daga bakkara har nazi da zai kulhu Allah ta gagare shi kawai idan ya karanta kuma sai karanta aya makamancin da cikin suratul kaf idan ya sai da ka tada mai to qur'ani kenan to za mu ji wanda aka saukarwa qur'ani ma ya faru gare shi wa sanna sallallahu alaihi wasallam alfatawa al-imam bazala ya sunnanta mana tada wa liman karatu idza lubista alayhi alqira'a idan qira'a ta chakule mishi ashe duk karatun ka wata rana kawai sai ka ji qur'ani ya chakule bayan da zaka yi wallahi yasa aya daga cikin abu uku dake sa manzon Allah ya yanke sallah ya ruku shine idan karatu ya chakule nabi idan ya ji ko kai yaro ko na uku tari na hudu rishin lafiya wannan shi ke sa ba kai ne dogon karatu ma kawai ka dace kai karatun ya tushe kuma Allah sai mai tada maka ko sai ka ruku yawa in ko an sa mai tada wa shikenan faqad salla salatan haqiqa manzon Allah da kai shi wata rana yayi sallah faqara fiha ya karanta wata sura a cikin sallar kulubisa alai kai eh karatun kawai ya chakule masa annabi da kai shi kenan wanda ka sauka qur'ani kawai ya ruku falamma insarafa lokacin da aka sallame da ya juya bayi sai ga akwai hadisin alqur'ani da aka tada shi Ubay ibn Ka'ab yana bayan shi yace a sallata ma'ar Ubay kai sallah tare da mu kala da abin sai mana kala ce ba ma da aka antamto ala yomi ya haraka tada mu ne malami suka ce anan gure shine shahada kenan annabi ya bada shahada wannan ubayyin hafizin qur'ani ne ya iya yasa ai bai tambaye kowa bai tambaye shi kai da kai sallah da mu to me yasa kake tada mu kuma malami suka ce ya ce a ni na tada manzo Allah ba sani ko an shafi abin da na iya ai za ya haka ko kuma ya wallahi ma ya sha'u wasbi Allah yana shafa abin da ya ga da ba kuma ya tabbata da abin da ya ga shi tsoro yake kai ya je ya faɗi abin da ya sanin kuma an shafe ta yasa ya shiru da bakin sa amma annabi ce kai sallah tare da mu to me yasa baka tada wannan ke nuna kenan idan liman yayi shiru akwai bukatar me kai da ka san inda ya tsaya din ka tada mishi shi ma abin da ya dace ladabi da liman in ya ja abin ya kiya to yayi shiru to dole shirin da ya to bukata yake kuma kuku tada mishi wanda iya ba kawai kaji yana zuwa ba kai tsaye kawai ka tada a tana yi wa yana nana ta ayar ne yana wa kansa wa'azi da ita godawa al'umma wa'azi da ita shi yasa yake maimaita ta ba man ce gaban yayi ba kuma haka ya halitta amma da kaji yayi shiru ya da hallo yayi shiru to wannan yake bukata ku da kuke bayan shi ku tada masa to Ubay ibn Ka'ab bai yi haka ba sai manzon Allah ya ruku sauran sabai ba wanda yake kisa ana sallabe annabi da yake ya san ya hada ce Qur'ani ya ce kai ma kai sallah tare da mu ya Ubay ya ce eh mana ya ce me ya hada ka tada muni ina wannan sunna ne idan limami yana karatu in ya bace ko ya canza ma'ana ko ya tsallake to sai ai kokari a tada masa mun bayyana wannan al ista'azatu wa tafalu fi salati li tafal waswas ashe ana cikin sallah wasu wasu yakan yi yawa wanda sai mutum ya magance shi ta hanyar yin a'udhiya da tofi akwai wani shedani annabi ya faɗi sunan shi zamu ji shi yanzu shi ake shi kawai in ka zo sallah ya turo maka wasu wasu mai yawa shi ake shi kenan har ka rasa ma raka'a nawa kai to wannan mugun maganin shi annabi shine ya faɗa anan kira ka kitri ka ci karo da irin shi yau irin su ma ai da yawa ne a yanzu wallahi wannan sha'anin na duya ma kadai ma ba shi ma ba shaidan kin bane balle dan gajeren nan in ya danne ka talauci in ba ka da karfin imani ai shi din ma kizubun ne talauci mugu ne yasa duka tsani kowa ha goga kowa ya tsare ka kai ko ba wanda ya tsare ka kawai ba za ka mutane ka so Allah ka rawa da talauci balle ya gaba da jahil subhanallah wa qala lahu usman bin abi al-as radiyallahu anhu wani sahabi da ya ce da shi usman bin abi al-as shi idan yazo sallar wasu wasu yake mishi yawa sai yazo yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna shaytan lalle shaytan kada hala baini wa baina salati wa qira'ati yakan zo waye tacca kula mun tsakanin sallah ta da karatu na sallah idan saraka'a nawa nayi karatu ma gaba da diyar kirkice ka iya amma ka zo karatu sallah kawai gaba daya abin sai rikice ba yalbusu alayya yana jagulgula mun su gaba daya in rasa me nake karantawa wata sura ce wata aya ce gaba wata ce baya sallama haka faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka ce dan yuqal lahu kizabun wannan wani shedan ne wanda kike da shi kinzabu wannan mugun shedan ne kizabun aiki shi kenan yazo ya cakula ma karatu ya cakula ma sallah fa iza asastahu lokacin da ka ji shi lokacin da ka zo kana sallarka ka ji wasu wasu yayi yawa karatun mai rawa bai rikicin sallama ka rasa nawa kai wannan ya ce fa ta'awudu billahi min sakata a'udhu billahi ni cin zabo sai ka nemi tsarin Allah daga shi wannan shaytan wataful ala yasalika salasan sai kai tofi a hagungin ka sau uku kenan wannan sallar da kake kai kadai kenan ko yawa da ka ji shaytan ya matsa maka sai ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim sai kai sau uku a gefen gar hagunka ba yawo zaka tofa ba iskar zaka tafi shine ma ran tafi an gane so uku zaka yi a hagu dinka kana cikin sallah a ce ya halatta mutum ya yi sallah ko kuma cikin sallah idan ya ji wasu wasu ya yi a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma har ya tafi so uku a bangaren shi na hagu umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala fa fa'altu zalika yace hakan da ya faru kuma sai dai hakan da manzo Allah ya ce fa za habahu Allahu anni sai Allah ya kore min shi tun daga ran da ne haka sai Allah ta'ala ya raba da shi a gashe wannan wani babban makami ne ga musulmi idan wasu wasu ya mishi yawa na wannan shirakin zubdin nan sai ya uzo so nawa so daya so fi so nawa yawa so baki ba fahimta ai wannan shi ne abinda malai ya kawo dangane da wannan masala ta wasu wasu da rikirkicewar sallah idan mutum yana shi kadai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai tofi so ga bangaren ina a bangaren hagu do an cikin sahure kuma ai daman kana iya shirin ka ba kuma sallar ka tayi kai ta mai cin goro ana sallar da koko da ya kasara ci a kare ka ce kai kana sallar ka cin goro ce ni nake karatu ai ba shi yake karatu ba kine ba shi yake karatu ba shi da kana bulima ai duk wata man toke da wasu matsalan kai addu limam ya dauke ma shi yasa a nan gurin shedan kin ma bai cika samun cin nasara ba ko ya ci nasarar liman ya dauke maka amma kai kadai ne in abin ya rikice fa to share kanka ne dole akwai bukatar ka san yadda zaka yi ka gyara shi yasa kenan shi wannan yana sallah ne shi kadai abin yake faruwa annabi ce wani shedan ne mai suna kinzu aikin shi kenan ya zo rikirkita ba mutum karatu ko rikirkita ba sallah da ka ja ka kai a uziya kai tofi su uku a bangaren ka hagu matsalan wurin sallah ne galibi sai a hankali wannan kurullar ce kadai wani yake yi wallahi galibi ga sallar dare ga sunan rawatib ga sallar duha ga sallar da mutum zai zana yayi ta ambata Allah har rana ta fito raka'a biyu salatul shart ake tago ga sallar sunan wudu duk lokacin da kai a wala kai sallar raka'a biyu ga tayyatul masjid duk wani nafilin sai ga mutum ko aka wani shi kullum fulun da masu ya yi ɗari sai ya yi langa za a masu raka da ko biyu batun nafila bai dame shi ba kaga akwai matsala ko ita ga wani nafilar mu kula da ita yanwa idan fulun ta ka ta samu na kaso annabi ya ce sai Allah ya ta mala'iku kudi ba cikin nafilar shi ya samu guri mai rai a cikin nafilar sai a ɗauko a ciki ba saboda awwalu ma yahsabu bi abdi yawm al-qiyama as-salah farko abin za a yi ma hisabi ranar kiyama sallah ce bayin wa da datta mata kuma da sai da abu da idan ka samu sallar ta ta cika lokacin za ka karɓi sura aiki idan sallar ta toye gaba da aikin za a yi watsi da shi to kai furlar ta lalace kuma kai sunnar nafilan baka yi juma'a kullun idan kan kira tafi da gudu an hana zaka zo sallar furlar haka in ka zo da wuri ma haka tsaya a gindin abinan kamar kankale kana limamin da hoto ba kana waiwai baka yi nafila ba kaga akwai matsala ko idan furlar ta lalace to da me za a cike gurbin wala yawa mai wata nafila musamman nafilfilu na sallah nafilfilu na azumi nafilfilu na saraka waɗannan da su ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yadda da kai la yazala abdi yataqarrabu ila bi nawafil
Allah da kanshi kin hadisul qudsi yace bawa na bai gushe ba in yana neman kusantuwa da ni ta hanyar yin nafila to in dai yana haka to hatta a hibu ni ku sai na kaunace shi fa iza ahabtuhu idan na kaunace shi to zan zama mishi jin da yake ji da shi ganin da yake gani da shi hannun da yake kawo da kafar da kenan matsayin da Allah zai baka abinda kai ba za ka iya ba sai Allah ya ma a duniyar ma ta hanyar nafila ubangiji ta Allah ya sa mu dace sai a roko mai manzala sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a cikin roko su makara sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qira'ati sakata sakata annabi idan ya gama karatu ba kai tsaye yake zuwa roko ba sai ya dan yi shiru an gane kana gama karatu ba so kawai ka zai roko to yi dan shiru yanda hallin fashinka zai koma inda yake sumu rafa yadayhi sannan sai daga hannayen shi a sai lokacin da mutum zai tayar kuwa raso yayi ya daga hannayen shi Allahu akbar sannan sai tayi ala wujuhil mutaqaddama abisa faskal abin da akai bayani mana ko daidai ka fada ko daidai ina ko daidai kunnuwa kana gama karatu karka je ruku sai ka dan yi shiru kada sannan sai ka daga hannu kai kafara daga hannun daidai ka fada ko daidai kunnuwa takabiratul iftitahi mana kabara ta bude irin kabar da kai ta bude sallah ita zaka yi kenan wa kabir sai kai kabara waraka ka tai zuwa ruku wa amara bihima yayi umarni da wadannan abubuwan guda biyu daga hannu da yin kabara lokacin zuwa ruku ga wannan da kace shi almusiu salatu wanda ya muna na sallar shi sahabin da yazo ya gama sallah yata da manzon Allah a zaune yace assalamu alaikum ya rasulullah annabi ya ce wa alaikum assalam irje fa salli fa innaka lam tusalli je kai sallah kai ba kai sallah ba yazo saki bubugata shaf shaf ya kuma yawa annabi sallama annabi ya ce wa alaikum assalam je kai sallah ba kai sallah ba kai da yasa uku ce ni wani rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba sallah da ya an ba wannan ba yace da ka mutu kana wannan sallah da ka mutu ba akan tafarki na ba sai wuta anan ne ya koya mai sallah to shine nan ake kawo magana wa amara bihima ya umarni da waɗannan abubuwan guda biyu me abin shi ne yin kabbara da kuma daga hannu a lokacin za a je ruku ga masu sallah wanda ya sallah na amurna kenan a lokacin da irin tashi bai yi su ba an gane wa qala wa yace mishi innaha la tatumu salata ahadukum sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika hatta ya sabu wudu har sai ya kyautata alwala kama amarahullah kama yanda Allah ta'ala ya umarni idza kuntu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wa masahu bi ru'usikum wa ajlakum ila ka'bayn summa yakabbirullaha sannan zai kabbara ma Allah wa yahamaduhu wa yamjiduhu ya gode ya Allah ya girmama shi wa ya karaba ma ta sura al-Qur'an mutum ya karanta abin da ya mai sauki na al-Qur'ani ashe idan ka zo sallah ka karanta abin da ya sauki kana al-Qur'ani bayan Fatiha mimma allamahu Allahu daga abin da Allah ta'ala ya ilmantar da kai na hadda Qur'ani wa azana lahu fi kuma ya baka uzunin karantawa dan a sau da yawa zaka yi niyyar karanta wani guri sai gaba na Allah baka uzuni ba sai ka karanta wani gurin sun mai kabbir wa yirka sannan sai ya kabara sai ya ruku wa yada'a yadaihi ala rukubatihi sai mutum ya dora hannayensa akan gwiwoyi hatta tatma inna mafasiluhu har sai kowace gaba a jikin shi ta koma inda take wa tastariki mutum ya samu nutsuwa tsaf a cikin ruku'i ba daga zuwa a dago ba a sai ka samu nutsuwa kowace gaba ta koma gurbin inda take dan lokacin da mutum ya taso daga tsayuwa gaba tana saki wani position ne halon ya tsaye ruku tana saki to ka tsaya ta nutsu a wannan ruku'in kafin ka dago shi yasa babu wani motsa jiki da dan adam zai yi a duniya wanda ya ba shi lafiya a jiki kamar sallah duk wani motsi da zaka yi a wajen motsa jiki wallahi akwai gurin da bai ma san me ake ba amma in dai ka yi sallah kyaukyawa duk inda ake bukata ya motsa jikinka ya motsa yasa da mutum ya fi ka nafila wallahi sai ka ga ka fi shi tsufa in dai mutum ya fi ka yawa sallah to za ka ya fi ka karfin jiki dan ai wani malami na kawo tarihin wani babban malami shekara 1981 an zo inda za a sauka ana tunanin a kama shi ya sauko sai aga yayi wani sote ya dira mara lafiya ta laya yace jikin ne eh bara lokacin da muke da ƙarfi mun kiyaye wa Allah shi yanzu ya kiyaye bar shi akan mun tsufa diba ga duk malaman da suke wata karatun alqur'ani nan ma irin da sai ga sun tsufa ko lulutun nan ba sa karawa saboda idan Allah ya ba shi lafiya garau balle ma qur'ani wallahi akwai baiwa da yawa a qur'ani mutum sai yaron gurin qur'ani yake sani wani suru ne wanda Allah kadai ya sani mu daina nisa da alqur'ani wallahi akwai fa'ida a rayuwar ta duniya ba za ka samu wanda in baka kusanta alqur'ani ba za ka same ta ba baka daga cikin za ka same ta daka akwai bukatar a ruku'u mutum ya nutsu kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan bawan Allah lokaci ya cike ko kenan za mu ta su fitro ko insha Allah darasin mu na gaba abinda muke yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallah wa bihamdika.